ga yau ina jiran gobe in yau mun yi muni za mu yi kyau gobe in mun yi rarrafe yau za mu yi gudu gobe in yau mun je kyauta za a biya mu gobe ina ko ina I dey hustle 24/7 I dey my whole know the cross get way no dey open I know they sleep my mind dey busy my eyes dey open dana sai jirgi amma za su ce reach your level karka soni yau in ka san gobe za ka kini in ka san gobe za ka kini karka bini yau in ka san gobe za ka bar ni in ka san gobe za ka bar ni baruwa har abada when they in name matakala in koma sama in ka ji kida ya shigo dole sallo ya canza idan hanyar akwai gargara to akwai saman ja I pop I'm fast I strong like us I don't take I last in body sare vas crush it kazaba roll it ya kunna smoke it smoke hura ayayen azama naji wasu suna cewa wai ban deliver naga sane na ci na bar su da zuban saliva ko kun taba ganin post din da babu gola ku tambayi yama ya baka ne da shi who is tola karka soni yau in ka san gobe za ka kini in ka san gobe za ka kini karka bini yau in ka san gobe za ka bar ni in ka san gobe za ka bar ni baruwa